أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، يومنا الجمعة شاجر جوزا جمادى الأولى هجرة تدوئر 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 tara ga watan sha biyu miladiya 2022. Ga mu Allah ya kawo wannan malamin alƙalata samu wato zawiyar shehu mu Sheikh Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a, inda za mu ci gaba da karatun littafin Ashifa bi ta'arihi Ummul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yau za mu zama na 105 kenan, Allah ya so. In ba manta ba, muna cikin جزئي نبيه فسلي نهوده علامة محبته صلى الله عليه وسلم. عندك بياني أكن علامة تسوية سيادة عمس الله سبتا عجريشي منذ عند أكي لسا وأبا أبن لسكي كسن تواصلني علامة نسوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كذو عند ذا متاشي ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم. Yana daga cikin alamar soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutum, a mutum ya ga yana son soyayya shi ga wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ke son annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kaje kana son shi, to wannan alama ce ta soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata nuska ta zo da cewa liman ahabbatu liman ahabba annabiyyu, limakon ahabba annabiyya, shi ko ma'anar shi kenan ka so wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. To malama sun ce ma wannan ma shi yi dacewa a wannan wurin da siyakin magana, wa man huwa bi nasabihi min ali baiti. Hakan nan yana cikin alamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam san wanda yake da nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alin gidansa. Yawwa, shi ma soyayya ali baiti shi ma soyayya ce, alama ce ta soyayya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihi, da kuma san sahabbansa, minal muhajirina wal ansar, daga wanda suka yi hijira da kuma mutanen Madina su ne ansar. Wa adawatu man adahum, da kuma kin wanda yake kiyayya da su. Wa bughdu man abghadahum, da shi adawatu yin adawa kenan kiyayya. Adawatu man adamu, kiyayya da wanda yake kiyayya da su. Wa bughdu man abghad, wa bughdu man abghadahum wa sabbahum, da kin wanda ke kin su. Wa sabbahum, kuma ya saki harshe gare su. Shi wannan ban san ba kamar bambancin na adawa da bughdu. Shi adawa irin shi ma da Hausa ma suka yi, muna ce ana adawa, amma dai adawa ta Hausa ba dole ake yi da Hausa kan ba, ita ce ba ta Larabci, ita daga jin adu, daga adu ne maki, adu na maki, na shi ko wannan na bugudu na ki, kamar kana kin wa'ansu, ako kuma kana kasancewa kamar shi adu maki yayi wanda shi ki ne yake, wanda ke ki wasu da saboda wani abu ne mai wucewa yake kin wani, shi ko wannan ya riƙe wannan maki. In ana so a nuna kamar shi kin, in ya zama ya ɗauki sifa ta suna kamar yayi tsanani, yayi da wama, wanda yi kowa zama maki da Allah ta shi sifanta shi ba da bugu duk ne sibanta shi da kiyayya ta waccan ta adawa ya sibanta shi. Inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa, shi shaydan makiyin ku ne, ku rike shi maki, ba a ce yana kin ku ba. Shi yanzu za ka iya kin wani abu yanzu da sahiya da mulke kuma ka canza, amma shi adawa irin wani abu ne mai wuya canzawa. Haka mutum yana adawa da mutum zai iya yana canza, amma wani ba kamar irin ki bane kake saboda wani abu. Faman ahabba shay'an ahabba man yuhib, duk wanda yaso wani abu to zai so abinda wannan yake so kamar shi anka na yana so a ce wani imra'an wanda yaso wani mutum to zai so abinda wannan mutumin yake so kaida kenan wa karqala sallallahu alaihi wasallam fil hasan wal husain ayyuka kuma annabi ya da mun ta Allah tabbata gare shi ya fadi dangance da hasan da husaini yace allahumma inni uhibbuhuma ya allah lalle ni ina son su fa ahibbuhuma allah ka so su isoya allah tabaraka wa ta'ala ba irin wanda ake cewa san aljani ko san aljana kana son mutum kuma ka suka mai shi yana son ka aka ce allah ya suka allah ya kara ma shari'a Allah ya ƙara ɗaukaka ka ƙara ma ɗaukaka matsaya wurin shi Allah ya ma kyakkyawan ƙarshe shine irin soyayya ta Allah Allah ya datar da kai kuma yawa yana cikin soyayya Allah Allah ya datar da kai da biyayya gare shi da hawa cikin samun kusanci da shi shine soyayya Allah wa fi riwayatin as-sunan wa riwayat al-Hasan wanda kuma ita wannan adda an yi ta keɓance ne ga sayyidina Hasan bin Abi Talib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa allahumma inni uhibbu fa ahibba man yuhibbu ya allah lalle ni ina son shi allah ka so wanda yake son shi wa kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin wata riwaya kuma man ahabbahuma faqad ahabbani duk wanda ya so su hasan da husaini din nan to faqad ahabbani hakika ya so ni wa man ahabbani faqad ahabba allah duko wanda ya so ni to ya so Allah wa man abghadahuma duk wanda yake kin su duk wanda ya ki su fakar abghadani hakika to hakika shi ma ya ki ni wa man abghadani wanda ko ya ki ni fakar abghadallaha to hakika Allah ne yake shi ko wanda yake Allah ya kafirta kenan abin da ake so a ce kenan wa kala haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه مثلا صلى الله عليه وسلم أنا أتعوى تدكو إن أتعوى تدكو دنجان تدى صحابينا تكور إيسو karambare bayana ne karambare wasu halbi sukan azza wani abu ta ce wanda ya halbe shi shine ya gwanace to kasance kawai ka kuma da sabai na karambare ko duk kowa ma ya dauko abin shi su zai jiwa fa man ahabbahum duk wanda ya so su to saboda soyayya ta ce ya so su wanda ko ki su saboda kiyayya ta ce yana kiyayya da ni ne ki su duk wanda ya cuta musu hakika ya cuta mini duk wanda ko ya cuta mini to ya cutawa Allah shi ko Allah ba a cuta mai shine sai dai a ce an kafirta shi Allah tabaraka wa ta'ala ya hadi cikin hadisi kudusi fa innakum lan tablughu durri fa tadruni ku bai ba ku isa ku cuta mana ballan tara ku cuta mana a sai dai shine an ka cutawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi mutum ka cutawa Allah ma'ana mutum ya kauce daga hanya ya game da hushin Allah kamar na hoyi dazu ya kafarta ke wa man azza Allah yushiku an ya'khudha duka ko duk wanda ko ya cutawa Allah irin wannan cuta da nake fadi to ya kusanta Allah ya rike shi shi ko riko na Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna bafsha rabbika la shadid lalle rukon ubangijinka mai tsanani ne duk wanda Allah ya rika hawa to bai furutu bai kuce ma Allah wa kala fi fatima haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangance da essa fatimatu radiyallahu ta'ala anha annaha bid'atun minni yughriduni ma abghadaha cewa ita wani yanki ne da gare ni alle bid'a din ana fasara ta tsoka amma abin nihi na wurin wani yanki ne da gare ni tsokan ba lahi bane amma juz'un ne wa qat'atun a wani yanki ne daga gare ni yughriduni ma abghadaha abin da yake yughribuni yana husatar da ni abin da ke husatar da ita abin da ke husatar da ita yana husatar da ni an ce wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wade shi ne lokacin da aka ce sayyidina Ali bin Abi Talib zai armi wata da ake kiranta juwairiya biyar makiyin Allah a Abuja sai labari ya kai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari in ji Miswar bin Makarama mai ce ba abin da ya rawaito hadisi ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama wani abu mai girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara mai mutane ya hau minbari sai abin da yake faɗi ya ce inna bani inna bani Hashim ibn Mughira ista'zanuni fi an yunkihu ibnatahum Ali ibn Abi Talib fa inni la a'zanu thumma la a'zanu illa an yurida ibnu abi talibin an yankiha an yufallika ibnati fayankiha ibnatahum ala inna ma hiya bid'atun minni yughdibuni ma yughdibuha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bashi labari an ce gashi su abinda yake yace na ji labari ya balaga ne ya samu ina samu labari cewa zuriyan bani Hashim dan bani dan Mughira shi ko Abuja dan Hashim ne dan Mughira sun zo sun nemi izini na cikin cewa wai Ibn Abi Talib Ali bin Abi Talib wallahi annahu zai armidi yasu to annabi sallallahu alaihi wasallam bana bada izini la azanu bana bada izini thumma la azanu sannan bana bada izini yace sai dai in dan Abi Talib yana ne sai na Ali yace sai in dan Abi Talib yayi ni in yayi ni ya saki diya ta sannan ya armudi yasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana husatar da ni abin da ke husatar da ni da ita yana husatar da ni anan wurin wanda ya kawo hadisin sai yace hazihi min khususiyatiha wannan yana cikin kebantattun lamurda na Fatima binti Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan sayyidina Fatima ita kadai ce aka kebanta da wannan yana cikin khususiyata kar wani kuma kan wata ko mata ko tace ita ma ba an mata kishiya ba an hada ta da wani ba musamman ita wannan an so a aura ma ya hada ya annabi Allah da diyan makiyin Allah Abu Jahl so wannan kenan akace shine dalilin wada wannan anna bid'atu minni yughdibuni ma azdaba abinda ya huzatar da ita ya huzatar da ni jima'i sallallahu alaihi wasallam wa qali aisha fi usama ibn zaid radiyallahu anhu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha uwar mu'minai radiyallahu ta'ala anha dangantar da usama dan zaid radiyallahu anhu ma wannan ake kira shi ake mai take da hibbu rasulillahi ibnu hibbi rasulillah masoyin manzo Allah dan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ashiddihi fa inni uhibbuhu ki so shi domin ni ina son shi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hida ma uwar mu ne Aisha wannan yayin da ya ga Usama yana karami da majina ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hida mai majina sai uwar mu Aisha ce bari ya majina bari ni hida wani nuni ishara ga inda ake jiyayya ga mazaje gashi aiki ne wanda zai amma ce bari ni na sai ma yi sallallahu alaihi kamar ya ga ita ma tana kauna shi to ke san shi kamar ya karhuwa bisa kan abin da ke zuciyarta na kaunar da take mai yace to ke so shi ke kaunace shi saboda ni ma ina kaunar shi ina son shi karin wance duka alama ce ta soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son shi to ka so wanda yake so shine muka ce ai abin da ya dace amma daman ya ruwaya guda biyu ta zo mahabbatuhu liman ahabba an-nabiyya da liman ahabba an-nabiyyu soyayyar mutum ga in aka sa amma ka ce an-nabiyya da wasu ni sama ya zama maf'ulin bi kenan wanda yake son annabi soyayyar mutum ga kaso wanda yake son annabi to kuma abin da ya dace a wannan siyakin suka ce can ma abin ne mai kyau daidai yake amma wanda ya dace shine wannan kaso wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shine suka ce shi ya dace da siyaki in an lura kamar abubuwan da duk wanda ka zana wayanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ne har har yanzu na'am wa kala haka na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayatul imani hubbul anfar wa ayatul nifaqi bughduhum Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alama ta imani shine soyayyar mutanen Madina alama ta munafiki kuma shine kiyayyarsu wa fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma ya zo a cikin hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar ya zala ta bata gare su shi da ma'aikin shi yana cewa man ahabbala araba fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum duk wanda ya so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so larabawa to saboda soyayya ta ce so su wa man abghadahum wanda ko ya ki su to saboda kiyayya ta ce ya ki su فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه هنا قلنا أن كركشن ونن أقول وانسو بيانة دا بالله علي القاري بشري ونن أشفائي لكي سوا سوا دا أبن ينا دا مهمان سنجسكي da yake cewa fa bi hubbi ahabbu wa man abghada fa bi hubbi abghadahu yace zahiru mabnahu ikhbarun wa la yab'udu an yakuna ma'nahu insha'an ay man ahabbahum fa yanbaghi an yakuna bi sababi hubbi lahum ahabbahum yace duk wanda ya so su kamata a ce ya so su ne saboda soyayya ta soyayya da nake musu haisu yakunu la salihin saboda sun kasance mutanen kirki ne wakaza al-bughd idza kanu talihi naka nake yayyama in sun kasance mutanen ba mutanen kirki ba lima warada anhu alayhi salatu wasalam saboda abin da yazo daga annabi ya da mutu Allah saboda gari yana cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala imanuhu wudu wanda ya so dan Allah ya ki dan Allah to wannan mutumin imanin shi ya cika wa fi riwayatin a cikin wata riwaya hubbu quraishin imanu wa bughduhum kufrun san quraishawa imani kin su kuma kafirci ne wa hubbul ansari min al-iman san mutanen madina daga iman yana daga imani wa bughduhum kufrun in su kuma kafirci ne fa min ahabba al-araba duk wanda ya so larabawa ai jins au jinsahum ana ni jinsin larabawa baki da wal muradu amma abin da ke nihi nan mu'minuhum wanda suka ba da gaskiya daga cikin su au muttaquhum ko kuma su jin tsoron Allah daga cikin su faqad ahabbani wanda ya so irin waɗannan daga cikin su hakika ya so ni wa man abghadal araba duk wanda ya ki larabawa faqad abghadani hakika ya ki ni rawahu babarani wannan dabarani ne da to shi fil ausaf cikin ausaf an anas radiyallahu ta'ala anhu daga sayyidina anas radiyallahu ta'ala ta gare shi wa rawahu ibn asaki haka nan ibn asaki ya rawaito an jabir marfu'an daga sayyidina jabir yana mai doka shi har zuwa maki sallallahu alaihi wasallam yana cewa hubbu abubakarin wa umar min al-iman san sayyidina abubakar da sayyidina umar yana daga cikin imani wa bughduhuma kufr haka nan kin su kafirci ne wa hubbul ansar min al-iman san mutanen madina yana daga cikin imani wa bughduhum kufr kin su kuma kafirci ne wa hubbul arabi min al-iman haka san larabawa daga imani ne wa bughduhum kufr kuma kin su kafirci ne wa man saba ashabi fa alayhi la'natullah Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saki halishe ga sahabbaina to la'anta Allah ta tabbata gare shi wa man hafizani fihim wanda ya kiyaye alhurmata cikin sahabbai fa ana ahfazuhu yawm alqiyama ni ma zan kiyaye shi ran tashin kiyama wal ahadithu kathiratun fi hadha albab bila ali qali yace hadisai suna da yawa cikin wannan babin wa bil jumla amma ta tarade fa yajibu ala kulli ahadin an yuhibba ahla baitin nubuwa ya wajaba kan kowa ya so ahalin gidan annabci wa jami'a sahaba da baki ɗayan sahabbai min al-arabi wal ajam daga larabawa kuma da wanda suke baibayi da wanda ba larabawa a cikin su la siyama jinsu alayhi salatu wasalam barantana ma jinsin ma aki sallallahu alaihi wasallam larabawa wala yakunu min al-khawarij fi bughdi ahli al-bayt kar mutum ya saki ya kai zama daga cikin khawarijawa da kiyayye shi ga ahlul baiti fa innahu la yanfa'uhu hina idhin hubbu sahaba a lokacin da kake kana son sahabbai an baka san ahlul baiti to wannan soyayya da kake ma sahabbai ba ta amfane ka ba wala min rafida kar mutun ya saki ya kasance cikin rafidawa kulatu shi'awa wanda suke ra'ayin kin sahabbai kifi gudu sahaba a cikin kiyayya sahabbai fa innahu cewa shi la yafawu hina izin hubbu ahli baiti nan in kace kana san ahli baiti amma kana kin sahabbai to wannan soyayya ta karkace ma ahli baiti ta ba ta amfane ka ba wala yakunu min jumlatir juhala al'awam kar ko mutun ya saki ya kasance cikin taron jahilai amawa aisu yakrahuna al'araba bitab'il mulam ta inda suke kin larabawa da dabi'an su wanda take abin zargi wai zumuna ma alai idrak sannan ya tashi zargi sai ya zarge su baki daya bana larabawa zaka yi ana baka labari suna dabi'o'i wani su ababan kyama musamman wanda ya zama da larabawa zaka ji musamman ana zargin su da ta'assubanci da unsuriya kai ba balarai bane kai ba kowa bane ba da ire-iren wannan da dabi'o'i wanda su na bashariya kusan kowa su mutane an musu akwai suna da wa'ansu sifofi masu kyau suna da marasa kyau to da mutum zai bi kuma sifofi nasu masu kyau suna da yawan gaske irin su ake so ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istudi utamim makarim al akhlaq ai ko ne da in cika kyawawan dabi'o'i to suna da kyawawan dabi'o'i musamman girmama bako ciyar da abinci da taimako da nashida dai abubuwa na jarumta suna da shi sosai to yanzu jin labarin ko ga irin yadda suke ko ka zama da su saboda wa'ansu ko yawancinsu wanda ka zama da su suna da halaye wanda suke marasa kyau wani abin zargi sai ka koma kana zargin larabawa baki daya sai ai larabawa ma kaza ne su larabawa ga yadda suke to sai ka ya tara kai kasance cikin jahili wanda jahilci ne saboda wa'ansu ka yi ta'animin abin ka gama kowa da kowa to da wannan shima wai zumunahum ala al-itlaqi bi su'il kalam fa innahu yukhsha alayhi min su'il khitab sai mutun wanda suke irin wannan halayen suke da wannan halin na zargin laraba baki dai saboda wa'ansu da biyu da suka dora a cikin wa'ansu su to a da muna na magana nan da suke ana tsoro akan su su cika su yi mumuna cikawa Allah ya tsare mu wannan shi na so in karanto daga cikin abinda Mullah Ali al-Qari ya hudi cikin dangance da wannan hadisi fa bin haqiqati man ahabba shay'an ahabba kull shay'in yuhibbu a zancen gaskiya zance matabbaci duk wanda ya so abu to zai so dukan abinda wannan abun kamar yadda dazu ne ma'ana imran in ka so mutum zaka so duk abinda mutumin ne yake so wa hadhihi siratu salafi wannan yana nin wannan abin da za a karanta gaban nan kadan sira ce tarihin rayuwa ne na maraganya managarta daga sahabbai da abin da yazo kusa da su hatta shi wannan ita ce wannan shine matace su abin da zamu hadin nan dangance da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam hatta fil mubahati wa shahawatin nafs hatta cikin ababen da kawai bai huce mubahati ba ababen wanda suke na halaliya wanda ko ka yi su ko ka aika su ba ko ka bar su ko ka yi su ba laihi bane ba kamar da aka sani da mun shi hukunci abu zai dangance da hukunci baki daya ayyukan guda biyar ne ko dai abu ya zama farilla ko wajibi ko ya zama haram biyu kenan ko ya zama mustahabbi an so ayi ko ya zama makruhi an kyamace shi to na tsake shi ne mubahi wanda ko ka yi ko ka yi shi daya to a tada wannan ababen wanda suke mubahati da kuma ababen da suke hatta fi mubahati wa shahawati nafsi da kuma ababen da suke abubuwan da rai ne suke so ababen da rai ne take so ba wai ba ce abin cikin addini bane to hatta da wannan ga irin siran sahabbai da wanda suke kusa da su suka aikata wa karkana Anas radiyallahu anhu ajiga sai na Anas ibn Malik yace irara tabata a gare shi yana ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaba'u dubba yayin da yaga annabi sallallahu alaihi wasallam abinci yana jijiyan kabewa min hawalil qas'a daga dabara na kwanan cin abinci fa ma zirtu uhibbu dubba'a min yawm idin sai na ara ce bungushe ba ina son kabewa tun daga ran ne ce bungushe ba ina son kabewa sai da kasance aka ce ma duk abinda duk abincin da za mai inda akwai kabewa kusa sai a sa kabewa saboda kawai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na san kabewa aka ce an rawaito akwai Ibn Yusuf cikin almajiran Abu Hanifa da aka kawo irin wannan hadisi aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana san kabewa don shi wani ko daga cikin mazamuna tare da shi sai ce kaga ni ko ban san kabewa ai take Ibn Abi Yusuf Ibn Yusuf Abu Yusuf Abi Yusuf bai kai ana ce mai Yaqub kawai sai ya zare ta komai shi yace ai kashatta da musulmi tinka ko hidda maka saboda wannan magana da kai ka mutar ga musulmi da kashatta da musulmi tinka kawai yanzu dai ka mutar saboda abce Annabi na san Abu sallallahu alaihi wasallam mutun yace baya su wannan ya hidda mutun daga musulmi to sabana ka abin da kake ciya tare da sabai kaga shi tun daga lokacin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin kawai ya sa abu a ranshi har ya kai ma in ana iya cewa yafi ne ko rashawawa saboda shi duk abincin da za in da akwai kabewa a wajen sai ya ci a fara kabewa wa hadha rasul bin ali radiyallahu anhuma wa abdullah bin abbas wa ibn ja'far radiyallahu anhu wannan zamu karanta su ko abin da suka yi shine sayyidina hasan dan sayyidina ali da abdullah dan abbas da abdullah bin ja'far radiyallahu ta mutaka garisu waki da atau salma sun zo wa wata mace da ake ce mata salma bance a bararar baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce a bararar baiwa Safiya ce a khala Annabi ko sallallahu alaihi wasallam koko amma ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Safiya a aka ce ita wannan Salman cikin sahabbai ma masu suna Salma banda ita an kirga 15 amma da gane nan kadai sunan nata aka kama akwai ta riwaya tun da aka rawaito da wannan kisa da ita sai gane eh wannan labarin ya dangance ta ne sun zo muta wasaluha shi suka tambaye ta an tasna lahum ta'aman tayi musu wani abinci ne ma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga irin abincin da ya kasance yana burge Annabi ya da aminci Allah ya tabbata gare shi wa kana ibn umar yawa to ga mu zo abinda ya kasance suka tarda ta suka ce mata abinda muke so amma na abinci irin wanda Annabi muke so tace hawa dana duk ina tunda abun fahimta kamar cikin su sai na Hassan ne ya tambaye shi sai ya haba ai ba kuma yanzu ba a marmar wannan irin wannan abinci sai ya suka ce haka nan ma dai an mushi sai ta ce to shikenan aka ce ta tashi ta kwankwasa sha'ir ta nika sha'ir ta hada ta sa shi cikin tukunya ta zuba da wani dan mai aka ce ta sanya tashi da kuma kayan yaji aka shushuya shi aka mun ce wannan yana cikin abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so aka suka zama suka ce su saboda san Annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna san har abin da ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yake marmari sallallahu alaihi wasallam wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yalbasu ni'ala sibtiya aka abdullahi dan umar ya kasance yana sanya takalma wanda ake ce musu sibtiya ana ce sibtiya ko sabtiya an ce duka ana hu dosa di sama ko dosa di kasa an ce dangantawa ne zuwa abin da ke ma shift suka ce wata saniya ce wanda aka je ne bayan sa mata bagaruwa kamar yadda ke jima dai ayi takalmi da ita to su ne wannan takalman wanda aka yi su ake ce musu asibtiya suka ce saboda shift kin nan izalatu sha'r busar da gashi shi ake ce ma shift to takalmi rikat takalmi wanda aka yi shi da irin wannan wata shine ake ce musu annal sibtiya wa suka ce kuma akwai wani wuri da ake ce mai suq a wani ko ta kasuwa ce da ke akwai wani wuri da ake ce mai suq shi ake ce shi yasa ake ce musu annal sibtiya kenan wanda aka samu daga wannan kasuwa ta wannan wurin Allah alam shi ma yana sanya su saboda sai ya ga annal sibtiya irin takalmin da yake sanyawa kenan wa sunu wa yasbughu bisufrati izra annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu nahwa zalik hakan nan yana rina geman shi da sufra wato lalle yana samun lalle geman shi lalle saboda duka wannan da wancan yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata su kawai wamina yana da cikin alamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam bughdu man abghada allaha wa rasulahu kin wanda yake kin Allah da manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam dan malama suka ce wannan kwalliya ce aka ce Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin ba mai cin Allah kowa da awan san Allah yake kafiri santirin kafiri sai aka tambaye shi sai yana san Allah to sai da mutane da suke mutane sun kuskure hanyar soyayya ta Allah wanda Allah yake so amma kowa kawai shi kowa ma da awan san Allah yake to ana nihin karfafawa ne na wargo kwalliya saboda duk abin da aka hada Allah da manzana suna abin yayi kwalliya sosai kuma nuni ne cewa wanda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yake Allah saboda gaba da dabirin zai koma daya sai yace wa mu'adatu man adahu da kuma riqa wanda yake kiyayya da shi karike shi maki shine mu'adatu man adahu nan dabirin ya koma daya ana kariki wanda ya rike shi maki kai ma ka rike shi maki wane ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waga an ce yana cikin alaman san manzo Allah sallam kin wanda yake kin Allah da manzon Allah da rikar wanda ya rike ma yake sallallahu abokin gaban shi a maki shi kai ma ka rike shi maki an dauko dabirin mutum biyu an dauko da zancen ma Allah da manzo Allah sallallahu amma sai aka ida da dabirin mutum guda dan a nuna ma wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yake Allah ne wa mujanabatu man khalafa sunnatahu haka yana cikin alaman san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawaracewa duk wanda ya saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wabtada fi dini kuma ya fara da wani abu sabo a cikin addinin shi wastisqaluhu kullu amrin yukhalifu shari'atahu hakan nan jin nauhi da damuwa ga dukkan wani abin da yake sabawa shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji wata damuwa wani nauyin yin wani abin da bai dace da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shi ma alama ce ta san annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بكا سامو بزيو بكا سامو قوما يؤمنون بالله وأن سمتاني أتي قاسو سنة بعد جسكيا سنة إيمان لله إيماني شكاكي كساميسو يوادون من حاد الله تقوم يؤمن بالله ودوم الأخير با suna san ace ba to ace mutane suna ibada gaskiya da Allah da ranar karshe ka same su suna soyayyan suna rikan manhadallah wanda ya saba wa Allah rike shi masoyi ba ka sama ka ba ba zai yi ace mutane ne masu imani ka samu sun riki mutane da suka fandare ba sa san Allah ka rike su masoya ba yayi ba wayannan mutanen ku walau kanu aba'ahum ko da sun kasance uwayensu ne ana nin usul uwaye kakanni asalin su ma awabna'ahum ko ku ƴaƴansu ne ƴaƴansu shi ko ki san abin da ya kasade in a ce shi ma zuriyar su ne ko zuriyar su ne mutum a ikhwanahum ko da sun kasance ƴan uwansu ne a karanahum duka sa'annun su duka dai abin da ke ran uwa wa ashirtum ko a ce aqriba'u ne duka su makusantan su ne wannan an yi takhsisin wannan umumun aka ce wannan shi ake cewa ta'limun bada takhsis ko umumun bada khusus bayan an kebance an yi daban-daban an ce uwaye da ƴaƴa da ƴan uwa sai aka ce da makusanta duka wannan makusanta ne wa ulai ashabuhu sallallahu alaihi wasallam kad qatalu ahibba'ahum wa qatalu aba'ahum wa abna'ahum fi mardati wannan ace ana so annaba ga wanda suka aiki da wannan ayar karara yace wannan sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam hakika sun yi yaki sun kashe wanda suke masoyan su sai kaka sun kashe iyayen su da ƴaƴan su cikin neman yardan Allah duk suka aika daga da saboda da makaratun ne baka saboda di gari yake da wanda yake dama wanda ya san addini da kyau ne yana haɗa ma wannan kawai kai ka san abin da ke ni za ka iya tunanawa jiyan da suka yi sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk su wannan abin ya fara gare su sun yi sayyidina Abubakar lokacin da aka zo yakin Badar dan shi kamun ya sulmuta yace yayi kiran ya hito na hito da shi hito ya hito dan ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya zama kaga shirye yake kashe dan shi ma saboda Allah haka sayyidina Umar da sauran su da sun kashe ƴan uwansu a yakin Uhud haka kuma Abdullahi a shiga shi na sayyidina Abdullahi bin Ubay yana mazuwa shi ne ke cewa wa qala lahu Abdullahi bin Ubay radiyallahu anhu walau shita la ataytuka bi ra'sihi Abdullahi ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi bin Ubay bin Salul dan shugaban munafukan nan Abdullahi dan Ubay dan Salul shi wannan sahabi ne mai imani wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi shi ko shugaban munafukan ne sai yace laushi talaitaituka girashi ishi to annabi sallallahu alaihi wasallam da ka so in kana so da sai zo ma da kanshi yani abahu yana ne kan na baban shi shi ko wannan kadai ta faru ne lokacin da ayi sai yakin nan dawowa daga yaki ne sai aka yi shi shugaban munafukan wani yana cewa can tare da ƴan munafukai dange shi yana cewa ai ku bari la in rajana ila al-madinati bi yukhrijanna al-a'zu min al-azab in har muka koma muka je muka koma madina mai izza mai girma a ciki zai hitar da wanda ke shine makaskanci daga ciki wai shi tsamani shi shine mai girma shine mai izza wai an je madina zai kori ma aki sallallahu alaihi wasallam to wai sai labari kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya da haka shikenan sai ka san da an taba ma aki sallallahu alaihi wasallam to yanzu an kawo kan mutum shi wannan dan nashi sai ji labari sai ya maza ya je ce yace ma aki sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ma aki Allah Khazraj madina an san wannan kabila ta Khazraj ni ba wanda ya kai ni biyayya ga mahaifin shi to abin da nake gudu kar a sanya wani ya je ya kawo kan babana in je a ce kuma in gaga wanda ya kashe babana yana taya kan kasa in ka sa guri je in kashe shi ya kasance na kashe mumini saboda ya kashe kafiri in je in shiga huta saboda haka abin da nake so ni a mini izini in je in kawo kan da kaina in je kawo kan babana shi da kanshi sai ma ake tsara masara sai ce ba haka za a yi ba za mu ci gaba da zama da shi za mu ci gaba da tafiya da shi haka nan a Allah ya hidda shi ya karɓi shi daga cikin haka nan ko aka yi shi ne wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ka so in kana so sai yanzu ma da kanshi wannan duk alama ce wai ta soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ومن أنه أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى إلى تكن سورة النبي صلى الله عليه وسلم متن يسو القرآن وندا النبي صلى الله عليه وسلم يزور شيء أنت شيكو سورة القرآن نن ككرن تاشيكو أعجشنا قبضي هدي أتى به وهدى به قرآن نن النبي صلى الله عليه وسلم يشير يتا لهم هذا شيء واهتدى يشيريو shi kanshi da shi wa takhallaka bi kuma ya dabi antu ya dabi antu da shi hatta qalat aisha radiyallahu anha har sai da uwar mina aisha take cewa yadda Allah ya tabbata gare ta kana khuluquhul qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dabi'un shi ne sun kasance alqur'ani kawai inda qur'ani yace ayi za ka same shi yana aikatawa Allah kace ya bari shi ya kuwa bari sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhu lil qur'an soyayya mutum ga alqur'ani tilawatu karanta alqur'ani wani amalu bi da yake dashi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qamiya takhadhu hadha alqur'ana mahjura abinda ba so kenan mutum shi qur'anin karke shi wani abin kawar cewa kawo qur'ani gidanka kawai ka aje ba ka karatun alqur'ani to shi qur'ani so ake a rika karanta shi wanda ma zai karanta shi yokarin ya rika neman ya karanta shi littafi ne wanda su ake wani a ce kowa ka ji gona a Qur'anin nan kai aka saukan ma naka ne saboda al'umma kai alkhair al'umma ce a ta wannan alqur'ani a saukan ma da littafi Allah tabaraka wa ta'ala da kai yake kuma kai ba ruwan karshe ai kuma wasiƙa ce kuma wasiƙan nan kai ba ruwan karshe ta to sako ne na Allah zuwa gare ka Qur'ani ya kamata a ce mutum ya kula da Qur'ani ta kowane hali kulawa da su dace shine karanta alqurani da kuma aiki da alqurani wata fahimu da neman fahimtar shi wa su san ko to wani suka ce aka ce abin da ya dacewa da ace wa tafahumu wal amalu bi neman fahimtar shi sannan da aiki da shi abin da baka fahimta ba kuma kai aiki da shi to kamar aikin yazo ka nema ka san me ya kumsa wannan sakon sannan kuma kai aiki da abin da ka fahimta wa yuhibbu sunnatahu yana da cikin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kansa yana san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqifu inda hududi ya rika tsayawa inda wato daidai iyakokin alqur'anin nan ko ku sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala sahal ibn abdullah at-tustari kenan sahal ibn abdullah at-tustari yace alamatu hubbillahi hubbul qur'ani alamatu san allah shine san alqur'ani wa alamatu hubbul qur'ani hubb an-nabi sallallahu alaihi wasallam alama sa al-qur'ani shi ne sa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubb an-nabi sallallahu alaihi wasallam san alama ta san an-nabi ziyada mutum Allah sabata gare shi hubb sunnati shi ne san sunna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubb sunnati alama ta san sunna hubb al-akhirati san lahira wa alamatu hubb al-akhira alama ta san lahira bughdud dunya kin dunya wa alamatu bughdud dunya alama ta kin dunya Allah yadkhira minha illa zadan wa budghatan ila al-akhira kar mutun yayi ta ajiya kaskace wata dukiya tata sai dai abin da yake kamar guziri ne da abin da zai zama iso ne gare shi zuwa lahira abin da shi zai samu ya isa lahira mutun kan mutun kai ta wai mutun mai san ina ka bishi abin wannan aka warware shi a hankali hankali mutun zai ga maganar nan gaskiya ce baki danta san alama san manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam za ta kai ka ga kai ba duniya kake so shi ko rishin san me ba duniya mutum yake so ba kar mutum a ga yana ta tanadi yana ta tara duniya yana ta ajiyewa nema ke kawai dai ya ta banka dukiya yana ta banke ta yana ta ajiyewa yana ta tanadi to wannan in yana ko san yana son gamuwa da Allah ko wanda kaga yana ta tarawa shi bai so ya bar abin nan da ya tara to dole ne wanda ke sa Allah zai ga abin da zai da dukiyar nan zai ba da abin da zai kasance mai guziri ne abin da zai riske shi a lahira zai rika aikin Allah da dukiyar nan shi ne mutum ya riki abin guziri da abin da zai kai shi zuwa lahira da aka ce mutum ya tafi lahira bai aje baka aika komai ba aka ce ka tafi ai sai ga mutum bai yarda ba sai ga lokacin abin da mutane suke kyamo ma zuwa lahira kenan inan kai ka aje ka gyara duniya ka roshe lahira wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu aulai da mas'ud ya dawo ta mata gari shi yace la yasalu ahadun an nafsi illa alqur'ana fa in kana yuhibbu alqur'ana fa huwa yuhibbu allaha wa rasulahu in kana so wai ka san kana san Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kar ka tambayi la yasalu ahadun an nafsihi kar ka tambaye kowa da kai kanka wai ni ina san Allah ka tambaye na abin da zace illa alqur'ani alqur'ani kawai zaka tambaya fa in kana yuhibbu alqur'ana in mutun ya kasance yana san alqur'ani fa yuhibbu Allah wa rasulahu to mutun yana san Allah da manzo Allah kenan in kaji kana san alqur'ani to yace in yi sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yace to kana san Allah da manzo Allah wa min alamati hubbihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin alamar san mutun ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi shafaqatuhu ala ummati tausayin mutun afsa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam aga mutum yana tausayawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum yana sa annabi sallallahu alaihi wasallam wa nusuhu lahum da kuma yi musu nasiha nan yana cikin malolinta wanda suka yi bayyana yin abu rishin yaudara da abin da za ka yi ma al'umma ka yi mutu ka zama gaskiya kake baka yaudaran al'umma wa sayuhu fi masalihim da kuma mutum yana aiki cikin abin da ke sali abin da ke gyara su al'umman na ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa al-mabari anhum da kuma dauke duk wata cuta daga barin al'umma kama kana sallallahu alaihi wasallam bil mu'mina rufan rahiman kama yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dangance da mu'minai shi mai yawan jin kai ne mai yawan tausasawa ne mai jin kai gare su sallallahu alaihi wasallam wa min alamati tamami mahabbatihi yana da cikin alamar cikar soyayya shi zudu mudda'iha fi dunya gudun duniya ga mai da'awan mai raya cewa yana san annabi sallallahu alaihi wasallam mai raya cewa shi yana soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam to a same shi yana da gudun duniya an tambayi Imam Zuhri ne aka tambaye shi me ya gurin duniya yake cewa Allah ya gariba Allah ya gariba halaluhu ne halaluhu Allah ya gariba halalu shukrahu wal harama sabruhu koko wal haramu sabruhu na farko kar mutum halak halali abin da kake samu na halak kar ya rinjayi godiyarka ko da kake samu ai kasance mutum ne mai godiya ne kenan abin da ka samu na halak ka kasance kana godiya shi ko kar haram haramun ta rinjayi hakurinka ka kasa hakuri haka aikata haram shi ne gurin duniya wanda shi halak abin da yake samu na halak din bai ya tsaya ya gode ma Allah abin da muke hudi da zuwa cewa taskace dukiyar nan mutum wanda yake samu dukiya yana ta ajewa yana ta boyewa yana ta tarawa wannan to ta godiya yake ma Allah amma ka samu ka bada yawa shi ne ka gode to halak din nan da ka samu ka bi da ita hanyar godiya shi ne ka guji duniya haramu kuma hakuri kai hakuri kar kai aikata to wannan shine ka zama mai gurin duniya na gaskiya wa itharul faqra faqra ne wa itharul faqra wa tasafudi da ku mutun ya zabi talauci da sifantuwa da shi ba wani malami ya ce to na gaba ne ko wa itharul faqra watisafuhu bihi da mutum ya zabi irin rayuwa ta rishi da kuma mutum ya sibantu da shi kana san annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mafi yawan rayuwar shi ba rayuwa ce yi ba ta wadata sai cewa karshen rayuwa Allah ya kawo wadata ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya to ta magadan shi ce in kuwa mutum ya mutu ya bar iyali ba dukiya to fa ilayya wa alayya dan a zo gare ni ni zan doki nauyin wanda aka bari na marayu ni zan kula da su amma duk da haka ma ayi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai aka ce shirken shi yana wurin jingina ga ya amsa wani abinci da zai kawo abincin gidan shi ya bari shirken shi jingina wajen wani ya wuce a to irin rayuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ma wanda suke mawadata a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji irin rayuwar da suke sayyidina Usman bin Affan ko ya sai yana cikin mawadata sosai amma kar ka so ka ji irin yan tsancin kullun azumi yake ban san haka nan abin da yake kabe da me yake bude baki ba wani da ka zo ka samu wuri ne kai zaka zama ne kudi ne an zo an bankare dabbobi ga tsana ta abu a'a zaka same su irin ga dukiyar amma abin da suka yi kawai ciyar da ita ta hanyar da tabarkin da ya dace wa kar kala sallallahu alaihi wasallam da Abi Sa'id al-Khudri Abi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu innal faqara ila man yuhibbuni minkum asra'u min as-sayli min a'la al-wadi aw al-jabal ila asfali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talauci zuwa wanda ke so na daga cikin ku shine mafi sauri daga korama ruwa sun taho cikin korama kuma ta kasance a'ala alwadi koramar daga saman kwari ne awil jibali ko saman wani dutse korama ta taho ila asfali zuwa kasa kasan rijada wani kawai zai to haka yace wanda ke so na daga cikin ku talauci yahi wannan sauki zuwa gare shi wannan ake aukin nan shakkar rawi ko dai Allah sun yace da korama wanda ta taho daga saman kwari ne ko saman dutse to shakkar rawi zuwa kasa gare shi lokacin da sauran bayani sai daga baya wa fi hadisi Abdullahi bin Mughaffal a cikin hadisin Abdullahi dan Mughaffal yana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zamani basara basara daga baya kuma an nan wurin ma nan yayi wafati a Al-Hasan al-Basri yana cewa huwa ashrafu لا هو أشرف من نزل بها شيني ما في درجة واند يزمنا غرين بصرة يا يوفاتي هجرتنا شكرا ستن يتي أبلا من غفر يتي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يهدى مع النبي يتي مع النبي يتي يهدى مع الله سبتا قريش يا رسول الله يا ما إيش الله إني أحبك لليني إنا سنك فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول كديبا دي أبونا كي هدي ديبا ديبا مغنكا قال والله والله إني أحبك والله إني أحبك والله إني أحبك يا أحد إذا ثلاث مرات يجلس أكوينة والله إني إنا سنك يا مجر والله لليني إنا كونك والله لليني إنا كونك وصل بعكسي والله إني والله أحبك لليني والله والله إنا سنك إني والله أحبك والله إني والله أحبك أكاد يقول لك نعم والله إني أحبك كوكو إني والله أحبك أني يفتي حرس أكو قال سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن كنت تحبني فإد للفقر تجفافا إن حر للي دقس كيكتي كان سونا إيقا تو كيوا تلوتين تانا دين تجفاف شي تجفاف إن أنت وانا أبني وانا أكي دينش وانا أكي كاري wata kariya ce ga doki tana kare shi daga kowa halin yaki huduma kamun da aka tullo haka sai ya buji abun baya buje shi wannan kare to wasu suka ce kuma tishfaf din nan da jilbab ne wani wata riga ne mana na yin dai kawai kariya to kariki fa'ida lil faqri tishfafan to kai wata doki tana din wata kariya saboda ba makawa sai Allah ya jarrabe ka da talauci lokacin ya gare nan za mu dakata sai cikon shi yana cewa summa zakara na hawa hadisi abi sa'idin bi ma'anahu sannan shi ibn muqaffal shi ma ya fadi kwatankwacin hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya gabata nan da yake cewa innal faqara ila man yuhibbuni minkum asra'u min as-sayli min al-wadi aw al-jabal ila asfali shi talauci zuwa wanda yake suna daga cikin ku shine mafi sauri daga korama da take tawa daga saman kwari ko saman wani dutse shine karshen wannan fasalin za mu dakata zuwa da cikin lokaci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa katibi na tawo kratu na tawo kratu hadi da tsari kan mutafi wa radi ya kalli da tafi ba da rubutun sa mai jiwu salamun alaikum alhamdulillah.